أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أولا لتافي العواصم من القواسم، العواصم من القواسم بنتين كيوا جمع عاصمة واعتصموا بحبل الله يكو العواصم بنتين كيوا من القواسم بنتين كيوا an karye kofin musulunci an kai sayyidina Umar an fara samun tunzuri a cikin zukata da tunani an zo an samu matsala lokacin sayyidina Usman abubuwa sun fara tsuntsuncewa to wannan malami Ibn al-Arabi Allah ya saka mishi dalili ya fitar da sirrin siyasa shi amfanin karanta wannan littafin siyasa addini ce ko zai baka mizani kwakwalwarka za ta zama tana ta bude duk wani wanda zai magana akan addini za ka iya gane waye shi amma ba da haka ba sai ka sha wahala sai ka kwalle da kai ka rasa suwaye masu kifin daidai saboda akwai tsuntsuncewa to a tsuntsunce a haɗe wuri guda mun karanta qasimatul ula qasimatul zahari karewan baya bene ne hawa sama da ɗari ya rushe wannan bene wato shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yafi kamata ga waɗanda muka bi littafi da su ko da waɗanda suke Allah ya ba su azumi kwakwalwa su hada cewa suke yi mutum ya tantance a wancan qasimatul zahari karyewan bayan nan matsalolin guda nawa ne zai kyau mutum ya ba kanshi assignment qasima ta farko abubuwa nawa ne matsaloli masu ƙarfi wanda kowane ɗaya ya tunkari wani al'umman da ya tabbata matsalar ta tabbata da al'umman ta kai matsalolin guda nawa ne sannan yaya aka bi aka warware su zai kyau ko da dai da kai ne mutum ya dan kiyaye matsala kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza idan brief haka mutum ya dan kiyaye akan shi za mu ci qasima ta biyu karyewan baya matsala ta biyu da ta sake tasowa Ibn al-Arabi yace qalu mubadina ko mutaaddina na ku menene mutaaddina ne na ku mubaddina ne na ka maktabatu sunna ne wancan fa ku na ku ya kwafo ne daga maktabatu salafiyya wannan maktabatu salafiyya ne wannan kamfanin suka dan kwafa suka dan gyara shi suka yi mishi wasali ya kyau suka sa mai bango kawai na maktabatu sunna mubaddina maktabatu salafiyya mutaaddina qalu injibun al-arab yawato amma ma an sa footnote ko akwai footnote anan kowa to masu maktabatu sunna sun sa ya sa dalilin da yasa aka samu bambanci mu duba footnote din ka da wani ba su da shi sai su hakuri ko kuma irin wannan in an tashi in an samu na wani abu a wani littafi wani ba shi a wani littafi in wasu na da shi in an tashi sai ka dan kokari ka zo da pencil ɗinka sai ka rubuta amma kada muna karatu kana rubutu ba kyau ko kuma zama kai baka da pencil sai dai ka ara ba da aro sai an tashi in kana cewa san mun kaza me aka ci to an samu matsala ya ce mubadina a cikin kofin ba'un da jimun da zayun mubadina ne wa katabahu ala hashim zayun fi nuskhatin fi nuskhati muftarina wa ghayriha na Sheikh Muhammad al-Din al-Khatib ila mutaaddina wato su maktabatu sunna sun rinka bin diddikin maktabatu salafiyya ne sun sa maktabatu salafiyya suna bin diddiki suna kokarin akwai abubuwan da suke ganin kaman an dan samu matsala a cikin su suna dan gyarawa amma kuma sun fada kurakurai dai kuskuren nan dai akwai ta ka san isa galibi ne kin cewa ba fa kai ta kai za ka gan kokarin ka ne kai ma da dauki littafin ka an sa a awo sai ka gane cikin mushi lai kurakuran dai suna nan inda ne matsayin ka na ajizi da kulli jawadin qabwa haka ne ko wani jarumi sai ka san shi da kuskure amma mu koma sama tunda mallam ya ce akwai mubadina akwai mutaaddina qalu sun ce suwa buga yan tawai qasimatu zahiri in mutaaddina ne naga mafi yawan naku maktabatu salafiyya ne mutaaddina suna masu ƙetare iyaka mubadini suna masu ne masu mubadini kuma suna masu nesa da gaskiya duk wani dai kusa mana dai zashi wadannan sun ketare gaskiya sun fada mu ƙarya kenan ko sun yi nesa da gaskiya sun fada mai nani shi ma ƙarya dai qalu muta'addina sun fada suna masu ketare iyaka mubadini sun fada suna masu nesa da gaskiya muta'alliqina suna rataye bi riwayati kazzabina da riwayan makaryata mallan yayi bayanin cewa littafin tarihi su ma riwayan da ruwa riwaya da ruwa da riwayoyin da ruwa din ana bin diddigin su ana tahririn su wato sun rataye da riwayan makaryata suka ce ja'a Uthmanu fi wilayatihi bi madalimin Uthmanu yazo a cikin halifancin shi da nau'o'in abubuwan da suke zalunci wa manakiri da abubuwan da yake abun kyama ne abubuwan kyama ne saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu sun ba da dama ai fito na fito da shi kamar yadda muka karanta a can baya an rinka yada wata takarda ana cewa a zo a yaki wanda suka wanda ya saba ma sunna khalafa sunna ko ba mun karanta bai ba khalafa sunna ya saba ma sunna to saboda takarda haka ta tafi sai a ce to bari a je a yaki wanda ba ahlus sunna ne ba kuma buga ne kawai yan tawaye yan ahlul bagai saboda haka sun fadi suna masu ketare iyaka suna masu rataya da riwayoyin makaryata suka ce Uthmanu yazo a cikin gwamnatin shi halifancin shi da nau'o'in abubuwan suke zalunci ne abubuwan da ba su minha Ibn al-Arabi yace daga ciki ba duka ya kawo ba ga guda kusan 20 na daya darbuhu li Ammar hatta fataka am'ahu waya doki Ammar ibn Yasir hatta fataka am'ahu har sai da uwar hanjinsa ta tsinki kaman huwa khalidun fi nar alqurani ko kaman huwa khalidun fi nar wa suquma an hamiman faqata am'ahu ba alqurani yazo da cewa akwai wanda yake sun shan ruwan zafi sai uwar hanjinsa ta tsinki waye ma Ammar ibn Yasir duka sai da uwar hanjinsa ta tsinki to da ana sajirin na hanji ne ko yanzu sajiri na hanji ba sai manyan asibitoci ba Najeriya yanzu in hanjin uwar hanjin mutum ya tsinki aka fara yawo da shi AB yana zuwa jini sai kika yajin ai to ya kike gani sai ya tafi da shi wani wurin ko uwar hanjinsa sai da ta tsinki kuma ci gaba da rayuwa to shi aka mai sajiri ana ya warki zamu ji ko ne wannan kasima ce karyewan fitina wannan fitinan ya aka kaina ta ullu ya aka warware ta shine asima zai warware mana gurguna abin da Ibn al-Arabi ya samu sai na biyu wal ibn mas'udin hatta kasura adla'uhu kun ga a kasimu tuzahadi na farko bai irin wannan ba shine nace ya kamata mu taya bakan shi a samun wannan ya saboda mana ya ji yayi arqam da kin shi saka mana su a sake mu yanzu mun dan samu sanin ko dan girgawa mai tunda mu ba mu rubuta komai ba wanda aka rubuta ma gane shi ya zo mana rigima wallahi tana mai rubutu wala ibn mas'udin abla ibn mas'ud ma ya daka shi yayi mai duka hatta kasura adla'uhu sai da ya kariya mai hakarkari wa mana'ahu ata'ahu kuma ya hana shi albashi bayan muhajiri ne ko muhajiri ne ba abla ibn mas'ud muhajiri ne abla ibn mas'ud ai babban sahabi ne yake kona sahabi na da irin tashi fadan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai har sukan ce yana ganin manzon Allah lokacin da ba mana mun karanta wannan cikin sahabbai duk wanda ya zo kofar dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakan sai ya ce assalamu alaikum manzo Allah na cikin dakin in manzo Allah ya ce wa alaikum assalam ba zai shiga ba sai ya ce a adkhul in shigo manzo Allah ya ce na'am shikenan in ya ce a'a to sai mutum ya koma amma ban da Abdullahi da Masud manzo Allah ya ce in ka ce assalamu alaikum ka ji na ce wa alaikum assalam ka shigo kawai duk da ka tambaye zanin zan shigo kowa da irin tashi fadar waye mai dukan tsiya ya karya mai auza kila abin da suka ce ya karya mai auza tunda shi mutum ne mai karamin jiki bai da tsayi kuma yana da karamin jiki idan da yake Umar dogodi kuma yana da jiki idan Umar na zaune Abdullahi ibn Mas'ud ya zo ya tsaya to da kadan kan Abdullahi ibn Mas'ud yake wuce kan Umar yana zaune kaga shi dan karami ne to kila ya rika wujuji da shi ne ya karya mai awaza ya hana shi albashi an ji tuhuma na biyu Qasim al-Tuzbah karyewan baya wannan bala'i zamu ji ta ina ma maganar ta fito kuma ya aka warware ta na uku wabtada fi jam'il qur'an wa talifihi ya kawo bid'a wajen hada alqur'ani da mai da shi littafi sun yadda abdul sayyidina abubakar ya tara alqur'ani to amma tsarin da yayi mu alqur'ani ba irin tsarin da abdullahi dan ba irin tsarin da usmanu yayi mu qur'ani ba lokacin usmanu abubakar ya riga ya gyara cikin gida umar ya bude rundunoni an fara fafata yake usmanu ya kai yake har khurasan fa sanyi in kasashen can masu fama da sanyi wannan dalolin suka balle na rasha masu fama da sanyin nan yawa to sun lokacin su fara shiga musulunci ne nisa saboda haka aka fara karanta qur'ani yadda ya fawaka sai na umar ya ce to a shirya shi kaman a fatu a maida shi kaman littafi lokacin qur'ani wajen raƙuma goma suke ɗaukan qur'ani kwara ɗaya aka tsara shi sai aka haɗa shi kaman talifi kaman yadda ake yin za'a takarda to wannan tsarin da yayi bai da magabaci saboda haka dan bid'a ne wa fi kharq al masahifa sannan ya kawo bid'a lokacin da ya hada wannan alqur'anin ya tura mu amsar birane yace waɗannan biranen kuma malamai su rinka zuwa wannan biranen suna dan birane shida ya aje qur'anin kofi shida aka aje daya a Makka aka aje daya a Madina biyu kenan ko aka aje daya a Basra uku kenan aka aje daya a Kufa hudu kenan aka kai Sham daya biyar kenan aka kai Misra kofi daya kofi shida ko ne raƙuma kusan goma ne ko goma sha suke dauke da Qur'ani ko wani kwaya daya Qur'ani daya so da fatu ne to da ya hada waɗannan Qur'anin sai ya ce duk wani Qur'ani da yake jikin gagaro yake jikin abun dabino ganyen dabino tunda shi ba ganye ake ce mai gagaro ake ce mai wannan ganyen dabina da aka rubuta da wanda aka rubuta a wasu wurare da wanda aka kankare dutse aka rubuta ce aje a kankare a share shi ya zama wannan da aka rubuta a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a yi shi kuma kun ga yayi wani sa'a Zaid ibn Thabit yana nan shi ya jagoranci zaman rubutun Zaid ko kowa ya san waye Zaid ibn Thabit ba Zaid dan Harith ba Zaid dan Thabit tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yara kanana matasa masu kunya lokacin musulunci ya fara budewa ana so a buga a kai wasiƙu zuwa ga waɗanda ba larabawa ba da wasu yarurruka shi aka rika turawa duk kowace ƙasa ko mun tsamin bakin su ko wani irin yare suke yi sati biyu ke iya shi ya iya yaren ya iya rubutu ya zama cikin ƙwararru wanda suka iya rubutu da sanin makwantan harshen sai ya dawo masallaci manzo Allah ya ce to a sa shi ya rubuta gashi dan yaro dan karamin shekaru ke da shi gashi da kai har manzo sallam ya mushi shi shelan shi tun manzo Allah da rai yace a wannan al'umman ba a samu masanin gado kaman shi ba ilimin da ya fadari kenan ba a cikin addinin yace to ba za a samu wanda yafi wannan sanin ilimin gado wata ruwan yace an bashi rabin ilimin gado shi kadai to shi Umar an shi lokacin da aka tattauna tsakanin Abubakar da Umar a hada alqur'ani a karbo qur'anin Hafsa a zo a tsara shi aka gama rubuta kuma aka maida mata kofi na sayyidina Abubakar shi ya jagoranta shi dai karami ne to amma Allah ya bashi hazaka aka hada shi da manya su taimake shi ya tsaya ya rubuta qur'anin to lokacin Usman sai aka yi sa'a yana da rai shi aka sake dai kila ka ce wancan kwamitin na lokacin Abubakar su suka dawo dai lokacin Usmanu suka sake aiki iyaka an ƙara yawansu kuma kaga tunda recovery ne ko rewriting ne za a ce ko tunda za a sake kofewa ne kai kashi za a kofe ma kaman ya fi wancan kyau da sauki da kuma tsara yadda mutane za su samu saukin karanta shi saboda haka sai ya sake zama da alƙalamin shi ya sake jagorantar murmuta aka sake rubutawa to da aka rubuta wannan Usmanu sai ce duk wani Qur'ani ko nawaye a kawo shi ko nawaye in ya bada ya bada in bai bada ba a kwace a kawo Qur'anin a kona sai suka ce dan bid'a ne za mu ji ta ina abin ya taso ya karore shi don kawo su mutu zuhar ne karewan baya sai na hudu wa hamal hima ya ibi daji ya kara ya ninninka girman dajin gwamnati manzo Allah sallam shi fara diban daji an ba shi gona wanda aka aje ake aje dabbobi Madina tana karban baki ne kullun idan an yi baki nan za a rika zuwa ana tatso nonon zarin ga ba suna dan shashi ne abincin a wancan lokaci ana ƙara girman gonan ana samun abun ruwa ana shuke-shuken dabino dan a samu abinci a rika taimaka ma wanda ba su da shi kuma wani lokaci a kama dabbobin a yanka a samu nama wanda za a ci to Umar ya dan ƙara girman shi amma ba sosai ba Usmanu da ya tashi sai ya shata shi shatawa suka ce ya ɗibi gonakin mutane ya ƙara girman gona wanda ya saba ma tunani saboda haka wannan laifi ne zalunci ne ko manakir abin tsama ne abin a yake shi ne ma a kashe shi na nawa kenan kowane guda ɗaya suna ga kowane kwara ɗaya ya halitta jinin shi ne fa sai na hudu kenan ko sai na biyar wa ajla abazarri ila rizza ya ce abazarri jindubbu ne janada ya tattara kayan shi ya baggari ya koma rizza ya koye shi ajla ya kore shi daga garin Madina ya koma da shi ƙauye wai ya zauna a can ya rayu a can tuhuma na nawa na biyar sai na shida wa kharaja min ash-sham abadarda ya je sham abadarda kuma ya kore shi a sham shi ma ya koma da shi ƙauye wai suna cewa pact hujjoji sai na bakwai warar da alhakamu ba a da annafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakam ya dawo da hakam garin Madina bayan hakam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya neme shi ya gudu sanadiyar manzon Allah ya kore shi ya bar garin Madina ya rahamukallahu ustaz ya dawo da shi garin Madina saboda haka nan wannan ya nuna jinin Usmanu ya halatta a kashe shi tuhuma na nawa na bakwai sai na takwas wa abtala sunnatul qasri ina ga masu maktabatul sunna ba su da shi ko kuna da shi ko na ku maktabatul salafiya ne ya kofa na maktabatul sunna kuna da kana da na takwas masu maktabatul sunna ba su da shi kaga su ma sun yi kokari sun rinka gyaran wancan ne su ma suka rinka tsallake kuma za ka riga ganin kurakuren su da ya kaka mu ma da muke karatun dare biya kurakure ne Allah da ya fi mana wa abtala sunnatul qasri ya bata sunnan qasru fi salawati a cikin salloli a tafiya idan za a yi tafiya baya qasru saboda haka ya bata sunnan qasr ya halatta a yake shi a kashe shi mun ji na takwas ko sai na tara zuwa na sha biyu kenan da na tara da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu guda hudu wa walla Muawiya ya ba Muawiya gwamna Muawiya ne za a ba shi gwamna kenan su a wurin su Muawiya banza ne Muawiya fa katibul wahayi ne fa cikin waɗanda manzo sallam ya karanta da su hatta yanda ake feki alƙalami da dafa tawada Muawiya fa na ciki yana rubuta wahayi ne fa marubucin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ba shi gwamna ya wannan laifi ne wa Abdullahi ibn Amir ibn Kurayz da Abdullahi dan Amir dan Kurayz shi ma an ba shi gwamna wa Marwan ibn Hakam shi ma an ba shi gwamna wa wallal walid ibn uquba kuma wai walid dan uquba ma an ba shi gwamna wa huwa fasiqun laysa min ahli al-wilaya, kuma fasiki ne shi bai cancanci a ba shugabanci ba. To sun fatanantawa akan nashi kenan. Ukubatu ko Walid ibn al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth fasiki ne shi, an ba shi gwamna. Waɗannan shine na tara da na goma da na 11 da na 12, mutum hudu ne suke tuhuman. Dan me za a ba su gwamna? Kowane mutum daya Usman ya ba shi gwamna laifi ne. Ina gidan mutum yana cewa Usman he create problem, ya kawo ya kintsuro abubuwa wa Bukar ya zauna lafiya. Shi wannan Abubakar ya zauna lafiya, Umar ya zauna lafiya, shi ku ya creating problems, ya dauki yan uwan da ba su dace ba ya ba su gwamna. Wai lecturer ne ya kan da tarihin musulunci. Allah ya sauke. Akwai footnote ko? To akwai footnote. Malam yace saqata ismu Ibn Quraiz min al-asli sahwan min an-natikh. Ibn Quraiz malam ya sashi a cikin baka, ya fadi sahwan da mantuwa ne min an-natikh, daga mai kwafa, wanda ya kwafa sai wajen ya ce daga na 9 zuwa na 12 shekaran kanshi mai kwafan. Amma sai kawo mutum uku, bai kawo abin nan ba, Abdullah ibn Amir ibn Quraiz ba, Amin al-Tabi fi matbu'ati al-Jazair, ko kuma bugun Algeria ne aka samu matsala, saboda galibi bugun Algeria ya shahara, shike hannun mutane da yawa. Ma annahu zakara fi difa'i al-ati ba'du, amma da ya tashi tahlilin raddin masail din, sai da ya kawo Abdullah ibn Amir ibn Quraiz. To kaga tunda an yi tahlilin shi wurin matsala, ya kamata ya fito cikin matsalan ayi. To sai zama an warware matsalan shi, amma ba a sa shi a cikin matsalan ba. To shine malam yake nufi, ya fadi ne ko daga kamfanin ko daga mai kwafa. Wa matbu'atul Jazair, sai malam yake yin wani taliki, duk wanda ke da bugun kamfanin Algeria Aljazair, tubi'at ala aslin sakine, an buga shi ne akan wani asali mara lafiya sosai, wato da dan rauni. Bi khatti nasikhin, na farko mai kwafan ya rinka samun kurakurai gair mutumakkinin, saboda ba kwararre bane wajen kwafa. Kun san ta hakiki yadda yake aiki ne, na ce muku ta hakiki shine ka shigo da littafi duniya, takhriji kuma shine ka bididdiki littafin, ba shi a wannan duniyar. Abin da nake nufi, ba shi a wannan duniyar. Harshen larabcin wannan duniyar ba zai karanta da wanda suka san wannan larabcin ba. Rubutu ne wanda yake na da na shekaru ɗaruruwa, wasu ma sun rufe shekara dubu. To kaga rubutun da aka yi shi shekara dubu, ai kaga ba karama abu bane. Ko yanzu Bukhari littafin da ya rubuta da hannun shi, a fatin da ya rubuta da hannun shi, ai yana nan har yanzu. To kaga ka je kwafowa, kaga ba karamin aiki bane. To kuma littafan da suke jiran su shigo duniya a yanzu, ai ta hakiki suna da yawa. To kuma bayan ta hakiki, sai an saki tahriji ai. Bayan an shigo da su duniya, an yi tahriji, sai an yi tahriji kuma an buddiki bakin gurgudu, a dai kirdaji dacewa. Duka a kowane bangaren guda biyu akan samu kuskure. Shi ko wannan kuskure duka dan Adam haifarsa ne. Sarar ka tsayi ta wabuna ne ko? Saboda haka sai ya ce gairu mutamakin, tsakani da Allah wanda ya rubu, wanda ya kwafo kwafin Algeria ba kwararre ba ne. Wa qarwaqa taqdimun wa ta'khirun fi tartibi tuhami wa ajwabatiha, ya rika samun taqdimi da ta'khiri. Kamar nan da muka sa number 1, zaka iya gani abugun Algeria shine number 5, number 5 din mu kila shine number 1, number 7 din mu can shine number 15. Kaga taqdim da ta'khir. Haka wajen amsan sai ya zo da wannan shine lamba ta uku, amma wajen warware matsalan kuma sai ga ya warware matsalan lamba ta tara. Kaga ba zai dadin abin nan din ba. Shine yace an rinka samun taqdimi da ta'khiri, an samu kurakurai. Wayluhu lana anna mujallad al-makhtut alladhi tubi'at alayhi madwat al-jazair, wayluhu lana, ya bayyana gare mu karara, anna mujallad al-asli, mujalladin asali al-makhtut, wanda aka rubuta hannu da shi, alladhi tubi'at alayhi matbu'at al-jazair, wanda wannan kwafin ne kamfanin al-jazair suke tahqiqi, suka mai da shi larabcin zamani. Wadi'a ba'd al-waraqa fi gairi mawadi'ihi, shi na asalin ma shi kanshi makhdudin an sanya wasu fallan a inda bai dace ba ya taimaka ma kamfanin su kuma shi kuskure saboda duk inda suka tsatso shi shi ma akwai kuskuren wajen jira takaddum inda tadili wajen hadawa fa'idna tartibu tuhami wa ajibu biha ala naski mallan shi sai muka saki jira tuhuman da amsan tuhuman dan ya zan alal nask akan tsari walam nazid al asl kalima a asalin kalman a asalin rubutun ba mu kara kalma ko guda mai jimala wala walam nanqus minhu kalima ba mu toye kalma ko guda ba wa bidhalika talafaina al ittirab da wannan ne muka samu daman ciki wannan ittirabi wannan rawan wannan raunin alladhi kana badiyan lil qari fil matbu'at al jazairiyya wanda ya zama ya bayyana karara ga wanda ke da kamfanin al jazair wannan dai kawai taliki ne malami kuma yana da alaka da karatu ma dai karin bayani to mu koma mu kare shi tuhumomin sai mu dakata an kai sai mu tashi asima na 13 tuhuma na 13 ne suke ga wannan ya isa a mishi tawaye a kashe shi wa ata marwana khumsu afriqiya marwan ne ko marwan ibn hakam ya ba shi khumsin ganiman da aka samu daga afirka an samu kudi daga afirka sai ya kasa kudin biyar sai ya dauki kashi daya sai ya ba marwan a inda yake gwamna yace shi kadai rike wannan saboda ka wannan laifi wannan laluran yasa ya dai haka ya ma yi hakan tukun in yayi hakan gwamnan shi ne wanda lura ta sa ya bashi kudi da yafi na sauran gwamnonin ba abin da ya dame su tunda dama ai ba wanda da misi na lura sai ya gaya mu kuwa sai na 14 wa kana umar yadribu bidurra umar lokacin da ya hau halifanci ya rike kulki ne durra ita ce kulki zaka ga dan sanda yanzu da yau ta karaman sanda ko to haka asalin shi Umar ibn al-Khattab shi fara samun irin wannan wadaraba huwa bil asa amma shi sai amfani dogon sanda irin wanda makiyaya suke amfani da shi kamar suka ce wanda sandan da filani suke amfani da shi yanzu ka kalli sandan da populace ne yake rikewa da sandan da dan sanda yake rike ai ba irin su dai ba ko wannan filili ne dogo wannan kuma dan itace ne a dunkule haka to wannan shi ma ya saba mu sunna a kashe shi ya bada jinin to shi Umar din shi ma aja ce ki guru bid'a manzo Allah yana da kulkin ne to amma Umar da yaga mutane sun kirkiro rashin kunya sai ya samu din kulkin shiriki wani hukuncin ba sai ya kai mai alƙali ba sai abin shi kamar yadda muka ce ya hana maza su kune masu zaman fira tunda maza Allah ya ce su dina zama sun ce su ba malama fi majalisuna guddum ba zai yiwu mu sai mun zauna mun fira to maza Allah mai hakuri ne sai ki tukurin ka ba hanya haƙi shi kuma Abubakar rigiman cikin gida ma ya shi wata magana zaman da kili da mishi wa ai tai Umar ko ana sallan isha'i ya ganka a waje ko kai wa yake ka kuma dakin matanka in ba kada mata ka je dakin mahaifin ka ba ka ji bije kwanta sai bai da yake tashi ka fara sallan tarawih ai tarawih yake ka fara qiyamul layl to sai Umar ya samu ɗan sandan shi gajeruwa durra kulki kenan ya karaman sanda to shi ko Usman sai yana amfani da doguwar sanda saboda sanda da rike sanda al'ada ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko karanta cikin sahihul bukhari babun adab kawai ga yadda manzo Allah ke da alaka da sanda ko biyu shi amma al'ada ce ba sunna ba ce kai to akwai wasu abubuwa manzo Allah na jingina mishi da cewa al'adun shi ne shi ko al'ada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani nazubarwa ba nazubarwa ciki sai tuhuma ta 15 wa ala darajati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba mun bari bane to mun bari manzon Allah mataki uku ne 1 2 3 to Usmanu sai ya koma idan zai yi hudu ba a Madina sai ya hau mataki na uku inda manzon Allah ke hawa yake zama anan yake jefa hudu ban shi wa qadin hanta anha Abubakar wa Umar bayan Abubakar da Umar su sun sauka amma kuma lokacin da aka dace halifanci ya ga matakallan 1 2 3 ne to in ya hau 1 2 sai tsayuwan shi nan ya jefa sakon shi ya zaman shi nan ya fadi sakon shi to amma shi Usmanu ya hau na uku to ba sai a ce ya rayu sunna ba mun manzo Allah yi to a kashe shi sai na shida zamu ji ma ya hau din in ya hau me ya kawo dalilin da ya hau shin Abubakar da Umar ba su hau na uku ba eh to me yasa ba su hau ba mana zai yi mana diddiki sai na shida ayin afwan ya fi na sha shida walam yahdur badaran an tafi yakin badar yaki zuwa duka su suka aiki shi wannan hazama yawm uhud ranan da yakin uhud ya kama yaki ya kage yana daga cikin suka gudu wa gaba an bai'at ridwan sannan da aka je bai'at ridwan shi ba shi to ya aka yi ba shi tunda su aka aike su su yi gadi shi na ga mun gurata min tafsirin wani mu wani mashiri ce ko to manzo Allah ya ce inna ladina tawallaw minkum yawmal tiqal jama'ani wadanda suka juya suka gudu ba yana so abai an wokora sun gudu ni nan ruwan nace kai wannan dai wani shiri ne wushi na ruwan shi to na ruwan ka to shine mene Allah ya sauke to kai da aka wokora kai kuma kana ina kai yanzu aka wokora ɗan agaji ma ba ɗan sanda ba ma suka wokora ka tsallake katanga ka gudu to ya ji zuwa badar wai bai je badar ba kene yana daga cikin sun sa shi alis kenan ko sun tura shi ya ji zuwa yawon uhud kuma ya gudu to sannan kuma bai atu ridwan ba shi a ciki Allah ya sauke saboda haka waɗannan dalilan in ka haɗa su a dunkule za su iya baka matsayi guda ɗaya wanda yake aka shi bayan bai atu ridwan ɗin ma gaba ɗaya shi ne fa aka kama ma fa ya sa aka fara bai atu ridwan ɗin ma wanda manzo Allah ya ce ga hannun Usmanu ko ba shi aka kama ma haka bai atu ridwan ɗin ba za dai mu zo mu ji sai na 17 ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان عبيد الله بن عمر با كشه شي ba saboda ya kashe hurmuzan allazi a'ata sikina ila abi lu'lu'a wanda shi ya bada wuka ga abi lu'lu'a wa harradahu ya kara cinna shi alaqati ala umar akan ya ziga shi ya kara ziga shi akan umar hatta katalawa ya kashe shi shi hurmuzan da wukan shi aka yi amfani aka kashe Sayyidina Umar lokacin da aka farki Sayyidina Umar wannan aka samu wuka aka yi mata kuda da kira ta musamman kun san makera sukan yi mawuka wani irin kira ta musamman ko yanzu ne za ka iske makera suna mawuka gyara irin wukan da ake yanka sa ka ga sa ya kai sa kai ba ka ce an yanka shi ba kai in kana ganin wannan yankan masu ka tsoro ta wallahi an kai sa ƙasa kawai ka ga me yankan so ya danyi haka yana ba ke makaza fa yanka ɗaya fa sai ka ji wai duk girman sannan ya yanka shi ya gama da shi ba zai ƙara komawa da hannun shi ba to yasa aka samu ka ake mata irin wannan kudus sannan aka yi kwanuka tana cikin guba aka sulka ta to lokacin da abu lulu ya wannan sukan ya biyu cikin masallaci fara tsara ba watsiya suke ba kama shi suke yi kai yanzu ana suka kaji an maki liman an maki nabi na uku in kai tsallakar da ta wando kai wando zaka ce zaka maki wani kace bai da biyayya mu ku shi gaba gaman ya zaka fita ba Allah ya tawake aka kama shi a cikin masallacin bayan ya suki mutane da dama ko 16 ko 8 to da aka rike shi sai na Umar kaga ya dan kara kwanuka to kafin ya cika an gane wanda yayi wannan sukan shi wanda ba da wukan shine hurmuzan da wukan shi ce zafin sukan sayyidina Umar din wannan Ubaidullah dan Umar tunda Umar ayyan shi ne wai karanta tarihin Umar kulafa cikin ayyan shi Ubaidullah abin ya buge shi a zuci bai bi nawan shi abin nan Abdullahi ba akwai Abdullahi akwai Ubaidullah ya zara takobi ya je tsinke mushi kai ya mushi mummunan kisa shi wannan hurmuzan din za mu ji to me ya sanya Usman bai kama wannan dan Umar dan shi ma an kashe shi ba kaga an kashe uban an kashe dan kenan ko ba haka ne ba shi kan ya je ya kashe annin da wanda ya kashe Umar da wanda ya shirya ya kashe Umar kai musu shaida da musulunci musulmi ya kashe an nema ana kashe shi ne ballantana wanda ya kashe irin su Umar dan abin ya buge shi a zuci bai jira hukunci ba kawai ya je kashe shi to me yasa Usman bai kamo dan Umar ya kashe ba saboda kashi a kashe shi sai tuhuma na ƙarshe wa kataba ma abdihi ko ala jahlihi ko ja'ali me ya rubuta nan akwai mutum da kana maktabi salafiyya da sunna wa kataba ma abdihi ala jamalihi ko suna su ala jahlihi akwai masu ala jahlihi ya wato yayi rubuta wasiqa kuma aka dauki wasiqan aka tafi da wasiqan akan dokin shi kitaban ya rubuta wasiqa ila ibn abi sarh ibn zuwa wurin abi sarh ku ba ku karanta tarihi sai a karanta mazaje ko wani ba ku san shi ba ah tayo kai da zurga zurga litafi sai abi sarh gwamnatin misra ko ya rubuta wasiqa zuwa gare shi wannan wasiqan kai ka ce yabo ne a cikin ta fi katali man zikira fihi amma wasiqan ta tattaro duk wanda sunan shi ke cikin wannan wasiqa to masu likin asibi ne cikin gida na Masar sun ba da likita akan shi to wannan a kama shi gwamnati kama shi fa shi an gano wannan ko to ya ai waɗannan wanda aka ba da wasiqan aje a kama su a kashi su Usman ya rubuta shi kuma akan doki akan raƙumin shi aka je da wannan list din to ya zai kashe jinan ya zai kashe mutane aburya wanda ba su da laifin komai kenan su ne shugaban kenan su suka tabbatar da suna da laifi ko ba su da laifi ko to za mu ji an rubuta wasiƙan da gaskiyan kuma shi ya rubuta da gaskiya akan raƙumin shi aka yi kuma da gaskiya an kashe su to an kashe su din aburya ne jinin nasu ko tace ne ko ko ba a kashe mutum ai ana kashe mutum illa bi haƙihi mai haƙƙi mai haƙƙul islami ko waɗannan qasimatu zahari kenan karewan baya guda 18 zamu ji asima insha Allah mako mai zuwa yaya ibnu al-arabi ya dauka yana warwarewa an gane ko Allah ya ce mu sai mu sai mu je risala take mu Y luego, cuando yo la pregunto, si él está